بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka barkamu da sake haduwa da ku a dai wannan lokaci ina muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba wannan shine shirinmu na Ramadana a tarihi wanda muke kawo muku daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kana da shan Allah wannan shine turmi na 12 insha Allah a cikin wannan jeren giya wanda yake bayyana muku wasu daga cikin ababen da suka faru a daruruwan tarihin musulunci a takeice cikin watan Ramadana mai albarka yawa masu albarka a yau insha Allah zamu kawo muku wasu daga cikin ababen da suka faru a irin wannan rana ta 12 ga watan Ramadana a cikin tarihin musulunci daga ciki akwai na farko a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato shirya ya kuma zartar da cewa za a fitar a kai hari wani babban yaki wanda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama bai ambata wa sahabbansa ina za a kai wannan farmaki ba wanda a ƙarshe ya bayyana cewa za a kai farmaki ne zuwa ƙasar Makka a yakin da aka sani da suna Fathu Makka wanda ɗaya ne daga cikin muhimman yakoki wanda suka canza akalar tarihi gabaki daya game da al'amarin daular musulunci kamar yadda aka sani yakin Fathu Makka yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai farmaki Makka domin wato sun karya alƙawarin da aka yi da su na zaman lafiya ko kuma mu ce wasu daga cikin abokan muhalafa su sun karya alƙawarin da aka yi da su na zaman lafiya don haka ya zama babu wannan alƙawari ya riga ya wargaje Allah ubangiji ya samu dace karshe kuma musulmai su suka ci nasara a wannan yaki ba tare da an yi wani gwabza fada na azo a gani ba in banda ƴan takale-takale da ba a rasa ba baya ga wannan a ainihin shekara ta 238 bayan hijira sojojin Rumawa wato kafirai kiristoci wanda wasu darasin ma baya mun yi magana a kansu waɗannan kafirai kiristoci waɗanda suke da cibiyar mulkin su a Bizanta abin nan wato a Constantinople afwan waɗannan kafirai ƙarƙashin shugabancin wani sarkin su mai suna Theodore Arabe Theodore the Fourth suka kawo farmaki zuwa garin Dimyat na ƙasar Misra kuma wannan ya faru ne a zamanin halifancin Al-Mutawakkil Alallah suka kawo farmaki suka ci wannan gari da yaƙi suka yi alfasha tun daga wato sata dukiya da dakawa kayan mutane wawa da kisa da ƙona gidaje da masallatai da fyaɗe da kama mata a matsayin bayi babu irin ta'annatin da basu yi ba duk da yake daga bayan musulmai sun faɗaka sun kawo ɗauki da garuruwa da dama a lokacin waɗannan kafirai sun riga sun gudu sun hau jirgin ruwansu don su tsere Allah ubangiji ya tsare mu hakanan har ila yau a shekara ta 666 bayan hijira sojojin musulmai ƙarƙashin jagorancin alifa na daulatul mamalik al-zahiru baybars al-bandaqdari suka yi kokari kuma suka ci nasara wajen kwace garin Antakiya daga hannun kiristoci ƴan cross wanda su ma mun ambata wanda ake ce musu crusaders wato masu yawo da cross a matsayin alamarsu ta jihadi na kiristanci to a da baya daga cikin garuruwan da suka kwace akwai Antakiya a daidai wannan shekara ta 666 sojojin musulmai ƙarƙashin jagorancin wannan komanda suka samu halin sake dawo da wannan gari ƙarƙashin daular musulunci Allah ubangiji ya saka musu alkhairi har ila yau a shekara ta 748 bayan hijira daidai wannan lokacin akwai wani kisan gilla da aka yi wani sarki cikin sarakuna na daular mamalik shine al-muzaffar saifuddin haji wasu daga cikin wato barori wato bayin gidansa da na kusa da shi da kamar ka ce kabal ɗinsa suka yi ainihin wato haɗa mishi zanga-zanga suka zuga talakawa aka mai wata mummunar zanga-zanga bayan ya shekara ɗaya da wata uku yana mulki wannan zanga-zanga ƙarshe bata ƙare ba sai da aka kashe shi duk da yake a tsawon mulkin nashi shi ma ya gwada wa mutane girman kai da jabberanci da zalunci da kama karya da rashin sanin darajar na ƙasa da shi da abubuwa da waɗanda suka bada dama aka mishi irin wannan wato gamayya ta tsakanin talakawa da goyen bayan wasu daga cikin na kusa da shi na jikinsa aka yi mishi tawaye aka yi ta zanga-zanga a ƙasar Misra da ƙasar Sham ƙarshe wannan zanga-zanga ta tike zuwa ga haura gida inda yake aka yi ma gidan rubdugu mutane suka yi ta sace-sace suka yi ta ɗiban ganima ta ƙarya ƙarshe kuma ainihin wato aka kashe shi a cikin wannan yanayi Allah ubangiji ya tsare mu wannan irin abubuwa kamar yadda muka ambata wannan darasi muna faɗin su ne saboda mutane su san cewa irin ababen da ake gani a yau da gobe ba sababbi bane a cikin tarihi galibi dai ba a san su bane duk wani abu da kaga yana faruwa a yanzu na rigingimin siyasa ko tattalin arziki ko rigima akan mulki ko kashe-kashe ko rigingimu na kabilanci ko wata husuma babu abin da bai taba faruwa ba a cikin tarihi babu wani abu da za a ce wai kwata-kwata sabo ne tingal ba a taba ganin shi ba sai dai kawai zai zo da wani salo da wani yanayi irin nashi amma asalin content din asalin abin babu shakka ba za a gusa ba sai an samu ya faru ya taba faruwa kuma ya maimaitu a cikin duniyar tarihi ta musulunci kamar da Allah yake cewa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas baya ga wannan har ila yau a shekara ta 888 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aka samu wata gobara wata mummunar gobara a garin Madina wacce ta kona illahirin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi wani ruwan sama ne mai tsanani aka yi a wannan gari na Madina mai albarka wannan ruwa kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito yayi ta tafiya tare da kwaran kwatsa da tsawa da walƙiya to cikin kwaran kwatsotsin da aka yi sai wata daga cikin kwaran kwatsar ta fada akan irin hasumiya din nan ta masallaci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku ai ta kama da wuta wanda wannan wuta da ta fada wannan manara ta gangaro ta afkawa wani bangare na ginin masallacin ta kona bangwayen masallacin ta kone wuraren da ake aje Qur'anai wanda littattafai kamar library kenan mutane suka rasa yadda za su yi wajen kashe wannan wuta haka wannan wuta an samu mutane da dama ma sun halaka a cikin ta wanda basu gaza 20 ba ga littattafai na maktaba ta sarkin Madina wannan lokaci wanda ake ci mishi Qaitabai wanda daga Misra aka kawo littafan haka aka yi ta wannan kone aka yi ta wannan gobara wanda take ta zo da ainihin wato abin nan ta zo da asara mai yawa ga wurin da kuma al'umma da sauransu ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa ainihin wato mu dace don haka gobarar tabar baya da kura tabar wuri wato ya lalace daga baya amma sarakunan da suke kula da wurin sun yi kokari wajen ganin an ƙara tarmim an ƙara gyara wurin ainihin wato gyara fiye da yadda yake a da amma dai ba shakka an ga abin tsoro da abin damuwa a daidai wannan lokaci da ake wannan gobara Allah ubangiji ya sa mu dace wannan suna daga cikin ababen da suka faru a tarihin musulunci a daidai irin wannan yanayi wanda wato shine kamar wato 12 kenan ga watan Ramadana a cikin tarihin musulunci wannan abubuwan suna daga cikin da suka faru to kamar yadda muka saba muna hadawa da wato batu akan wasu wafayat wato rasuwa da aka samu a daidai irin wannan lokaci wanda zamu ga wasu manya ko mutane masu mashahurai da aka haifa ko suka mutu a daidai wannan lokaci su ma mukan ambace su to babu lokaci babu laifi bari mu ambaci wasu daga cikin wafayat da muka tuno ko waɗanda aka sani insha Allahu a tarihi wanda za mu ambata na farko shine Abul Farj ibn al-Jawzi al-Imamu Abul Farj ibn al-Jawzi Abu Abdurrahman ibn Abil Hasan الإمام أبو الفرج سننشي عبد الرحمن ابن أبي الحسن ابن علي القرشي الله يغفر تامسا وانداك وسلم بسنا ابن الجوزي بابا ما لني أنا مسلم تشكي من يما لمي موسوعيون كما كتش ما لني واندا كومي دا روانكا malamin fiqhu ne, malamin hadisi ne, malami ne a mazhabin Hanbaliya, malami ne masanin tarihi, malami ne masanin ilmul kalam. An haife shi shekara ta 510 bayan hijira. Ya kuma rasu a irin wannan rana ta 12 ga watan Ramadan shekara ta 597 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Bagadaza. Malami ne mashuhuri kwarai da gaske, mai yawan rubuce-rubuce wanda an kiyasta cewa a kwanakin da yayi a duniya, inda za a kiyasta adadin pages din da ya rubuta na littattafai, a raba su divide by kwanakin da yayi a duniya tun daga ran da aka haife shi ma kenan. Za a ga cewa kamar da malamai suke faɗa masu kididdiga, kamar a ce tun daga ran da aka haife shi har ran da ya mutu, kullun sai ya rubuta shafi 80. Wannan shine kiyasin da aka yi. Hazabi yake cewa kurakuran da kawai Ibn Jawzi yayi, saboda yau littafin shi da zai dawo duniya ba zai iya gyara su ba. Ya shiga cikin jarabawa mai yawa a rayuwarsa tun daga a zamanin wani halifa mai suna An-Nasir Ibn Yunus, wanda ya samu matsala da shi, aka hada su rigima, aka kore shi, ko kuma aka yi mishi dinnan, wato aka bada umarni cewa lalle ya bar gari ya koma wata alƙarya ko wani tsibiri ya zauna a can wajen shekara 5. Ya sha wahala kwarai da gaske a daidai wannan lokaci. Allah ya gafarta masa, Allah ya mashi rahama. Littafin shi suna da yawa mashahurai, akwai tafsiri na Zadul Masir, akwai littafin shi na Mawdu'atul Kubra shahararre, akwai Sifatus Safwa, Talbisu Iblis, Zammul Hawa, Saidul Khatir, littafai da dama. Ya kware akan wa'azi musamman da yi wa mutane nasiha da rubuce-rubuce akan ababe mabambanta waɗanda za su bada mamaki kwarai da gaske, irin akhbarul adkiya, irin akhbarul hamqa wal mughaffalin, irin baharud dumu, irin a'marul a'yan, littafai iri daban-daban, abinda baka tsammani ma sai kaga Ibn Jawzi yayi rubutu akan shi. Allah ya gafarta mushi, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya gafarta mana mu da shi gabaki daya. To ina ganin zamu takaitu akan Ibn Jawzi kadai a wannan gaba, saboda yanayin lokaci ba za mu samu halin ambaton wasu waɗanda su ma wato suka mutu a daidai wannan lokaci ba, sai a je a sake bincikawa cikin tarihi. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.